Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Assalamu alaikum, barkamu wannan yammaci na yau Juma'a 15 ga watan Mayu shekara 2020 wadda ta daidai da 22 ga Ramadan shekara 1441 inda agogo mahannin gudumar Columbia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Karande tare da Yakubu Magari da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin a wannan lokaci. Amma kamun ku ji abin da ke tafi da su, bari baba ya buɗe fara muna da kanin labarai.
To Mali Yusuf ya zuwa Juma'a, adadin mutane da suka kamu da COVID-19 sun sa miliyan 100,000, kana wanda suka mutu sun har 300,000. Ko kasa a duniya ta da ne mummunar koma bayan tattalin arziki sakamakon da coronavirus, sai dai wasu kasashen sun zama da saura wurin rage tasiri da cutar akan ayyuka da ma'aikata. Amurka ta faɗa yau Juma'a cewa ta nazari ta gano kungiyar ISIS tana da hannu a munanan harin da aka kai akan asibitin kaban haihuwa da wurin makoki a farkon wannan mako a Afghanistan.
Kana na duniyar da muke tafi cikin ban labaran duniya na dauke da rahoto akan kisan da ke dai da jami'an tsaro ke yi akan fararen hula a Najeriya marasa galihu da sunan tsaro. Kana za ku ji ta da aka yi akan ƴan jarida da masu yaɗa labaran ƙan kurege a kafafen sadarwar yanar gizo. Bayan duk waɗannan mu haifar da shirin duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo zai shigo don gabatar muna. Amma duk nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, cikin labaran duniya mai kawo baba ya kake ri. Yanzu a yau Juma'a, adadin mutane da suka kamu da COVID-19 sun kusa miliyan 4.5, kana da inda mutum sun haura 300,000. Jami'ai a kasar Philippines sun nuna damuwa matuƙa cewa za a samu zuwan coronavirus mai muni a kasar a daidai wannan lokacin da dubban mutane da suke tsugune a wata cibiyar da ake tsugune mutane da ake ɗauko su a wurare da ke a tsibirin Luzon. Mazauna tsibirin dai sun fita cikin dokar hana zirga-zirga a Latias yayin da mahaukacin guguwar Typhoon Fong ta tasa man tsibirin ruwa kamar da kwariya iska mai ƙarfi. A Wuhan na kasar China, inda cutar coronavirus ta faru a bara, jami'an kiwon lafiya sun fara gwajin gama gari bayan bayyanar wasu sabbin nau'in cuta masu kama da juna. Ana sa ran gwajin miliyoyin mutanen zai kai kwaci 10. A yau Juma'a ne jirgin ruwan sojan Amurka na USNS Mercy da ke ɗauke da asibitin da karuwan ya barin birnin Los Angeles. Jirgin ya isa tashar jiragen ruwa na Los Angeles na ranar 27 ga watan Maris, babban taimakawa asibitin jihar California da suka tsaya wa marasa lafiya yayin annobar coronavirus. Ma'aikatan lafiya sun ce cikin jirgin sun sada su yi aiki a gidajen kula da tsofaffi. Hidima kasar Rasha ta shirya tsafta gudanar da gwajin gama gari a Juma'a. Rasha ita ce ta biyu mai yawan mutane da suka kamu da COVID-19 a duniya, inda sama mutane 100,000 ke ɗauke da cutar. Amurka dai ita ce ta farko a duniya da mutane miliyan 1,400 ɗauke da cutar COVID-19. Kusan kowace ƙasa a duniya ta dandani mummunar koma bayan tattalin arziki sakamakon annobar coronavirus, amma wasu ƙasashen sun yi gwamma da wasu wurin rage tasirin da cutar ta yi akan ayyuka da ma'aikata. Ƙasashen da suka ci gaba da sun hubasa wurin daƙile bazuwar cutar sun samu sauƙin matsalolin tattalin arziki, yayin da ƙasashen masu tasowa suka gaza samun kuɗaɗen da za su kare masu rauni da ke haɗarin kamuwa da cutar. Ƙasashe kamar Koriya ta Kudu da Singapore da Vietnam su ne misali na ƙasashe da su hubasa tun da fari kafin su kai sauran daƙile coronavirus ta hanyar rufe ayyuka. Suka yi gwaje-gwaje na gama gari wanda sun bi mutane da sun hulɗa waɗanda suka harbu da cutar. A sakamakon haka ne masana da arziki suka ce waɗannan ƙasashe sun yi gagarumin nasara wurin sake buɗe ayyuka. Manyan ƙasashen duniya a nahiyoyin Asiya da Turai da Arewacin Amurka suna gudanar da aikin taimakawa ayyuka da ma'aikata akan asarar kuɗaɗen shiga da suka yi biyo bayan rufe tattalin arzikin ƙasashen. Ƙasar Jamus ta magance ƙalubalen rashin aiki, inda take taimakawa kamfanoni suna biyan ma'aikatansu da suke zaune a gida. Ita ma Amurka ta fuskanci tsananin asarar ayyuka, ma'aikatan ƙasar dai suna samun taimako ne da shirin tallafawa mara ayyukan yi. A kan kashe din yiwuwar samun annobar yunwa, Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci kusan biliyan 7 na aikin taimako don tallafawa waɗanda suke kan haɗarin faɗawa cikin yunwa. A hali da ake ciki kuma, Amurka ta faɗa a yau Juma'a cewa ta nazari kuma ta ga ƙungiyar ISIS tana da hannu a munanan hare-hare a kan asibitin karɓar haihuwa da wurin makoki a farkon wannan mako a Afghanistan. ISIS ta nuna irin salota na munanan hare-hare da ta saba kaiwa a kan fararen hula, kuma wannan barazana ce ga mutanen Afghanistan da ma mutanen duniya baki ɗaya, in ji wani saƙon Twitter da Zalmi Khalizad mai wakiltar Amurka a tattaunawar zaman lafiyar ƙasar ya fitar. Sai dai ya yi amfani da taƙaitacciyar sunan ƙungiyar 'yan ta'addanci da ke yankin gabas da tsakiya. an kai hare-hare ne a ranar Talata inda ƴan bindiga saye da rigunan babbamai na kudar tsoke suka aukawa asibitin karɓar haihuwa a Kabul suka kashe mutane 24 bayan sa guda kuma sai hari na kudar bakin wake a wurin wani zaman koki a Langarhar dake gabashin Afghanistan suka kashe mutane 32 kana wasu mutane 100 suka jikata yayin da ISIS ta dauki alhakin kai hari wurin makokin babu wata kungiya da ta dauki alhakin kan munan samamen da aka kai a asibitin karɓar haihuwan a babban Afghanistan da yake gaba Ashraf Ghani da hajimansa sun zargi Taliban da takawa a wannan zubdari yana cewa Taliban tana da alaka da ƴan ta'addan hurin ta da ƴar baya
yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko san ana iya cewa kasashen Afirka na cika sashi da daukar rabbil adama ba wani abu bane ga jami'aru da sunan suna gudanar da aikin su na samar ma al'umma tsaro amma wasu masana ganin cewar samun karu hakan a yau da kullum na da alaka da irin rashin daukar matakai da suka dace da bangaren mahukunta ko a cikin yan kwanakin nan sojoji a Najeriya sun shauta ne da dama wanda ba ta jin komai dangane da hakan na baya-bayan nan shine wanda aka yi a jihar Plateau Zainab Babaji ta yi kuna da karin bayani
Rundunar tsaro ta musamman a jihar Plateau ta dace wani jami'in guda tana bincike sanadin da ya sanya harbe wani matashi mai shekaru 20 a hedkwatar shiya ta daya na rundunar a nan cikin garin Jos. A wata sanarwa da ke cikin hannun jami'in hulɗa da manema labarai na rundunar SK a jihar Plateau, Manjo Ibrahim Shitu, rundunar ta ce an sami rahoton ayyukan barayi da wasu kungiyar asiri da yake hulshe a karamar hukumar Jos ta Kudu. Sanarwar ce bayanan da rundunar ta samu sun nuna cewa barayi da ƴan kungiyar asirin suna amfani ne da dokar hana fita da gwamnatin jihar Plateau ta sanya wajen aikata ta'asa da cutar da al'umma. Sanarwar ta ƙara da cewa jami'an sojoji sun garzaya wurin suka kama mutane 7 bayan sun gudanar da bincike suka tarar biyar daga cikin su ba su da wani laifi suka sake su a fin su fice daga harabar rundunar sojojin ne wani jami'in soja har ɗaya daga cikin su da shawarsa yana zaton za su gudu ne sai kuma harbin ya kai ga rasaran Rinjibala wanda yake dalibi a jami'ar Jos sanarwar ta ce a yanzu haka rundunar ta damta jami'in da ya yi harbin tana kuma gudanar da bincike shugaban kungiyar raya matasan Ngat Mr. Nefonit yace wannan ba shine karo na farko sojoji ke kashe mutane ba gaira ba dalili ba
gaskiya wannan bai zo mana sauki ba wannan shi na biyu wanda sojoji suka kashe mana wannan mu namu yake abin da zamu yi mai ta ba amma mataki ne wanda muna so gwamnati ya dauka mana mun ja kuma ne mata tun ja da za su barki mun ce ayi hakuri tar mana da wannan da ya katar nan abin ai masa kurkushi da ya dace
ita wata mai kashin baki kan lamura malama Jirima Malagoyit tace suna neman ayi adalci wajen gudanar da shari'ar waɗanda aka kama ne a bayyane
idan kusuran na ya biya fara yawa akwai dokokin da ake bi dan abu in kawa ka da laifi akai ka police daga police za ka ka kuma in ma kana da laifi ka biya a yi ka maka tara amma sojoji sun saba wannan yau bane na fara kin yara din nan ba a yadda da shi amma ya kamata a kama wannan abu a hukunta shi kowa gani kuma ba mu so secret trial ayi hukunci din muna gani
Kwamishinan yada labarai a jihar Plateau Nisan Manjang yace gwamnati ta din mota da kan Rinjibala.
Mai girgon jihar Plateau Rabul Simon Bakola Long ya nuna bakin ciki matuƙa ya bada umarni a yi cikakken bincike domin a tabbatar da sahihanci abin da sojojin su suka faɗa. Tabbatar da mai laifi a dauki mataki a kansa. Amma babban abu da muke jan kunni shine akwai doka da hana a fita daga karfe 8 da shugaban kasa da karfe 8 na yamma zuwa karfe 8 na safe. Saboda ta muna roƙo mutane su dinga kiyaye doka.
Rundunar tsaron na jihar Plateau da ta nuna na kisan Rinjibala inda tuni ta kai ziyarar jaje wa iyalin mamacin Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Masu sauraro kada ya kuma da shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma kuna iya bibiyan shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma ku bi mu a shafukan yanar gizo a Facebook, Twitter da Instagram ko kuma shafinmu na voahausa.com kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
A wannan mako a jihar Michigan masu zanga-zanga sun taru a gaban majalisar jihar domin bayyana damuwarsu ga dokokin hana zirga-zirga. An gudanar da irin wannan zanga-zanga a wurare da dama a nan Afirka yayin da wasu mutane ke kalubalantar hakan abinda suke ganin gwamnati na daukar lokaci wurin kare wasu. Ruwan sama kamar da bakin kuya bai hana masu zanga-zanga fitowa gaban majalisa a birnin Lansing na jihar Michigan a jihar Alhamis ba domin nuna damuwarsu ga dokokin hana zirga-zirga na jihar. Wani mutum a cikin masu zanga-zanga ya ce suna da ƴancin su rayu bai yiwuwa ana son zuwa wurin aiki ya ce ƴancin su ne su yi rayuwarsu yadda ya kamata. Ana samun masu zanga-zanga kamar haka a garuruwa da dama a kasan Amurka wajen mutane su cikin masu matsawa gwamnatocin su lamba abu ayyuka amma kuma suna wasu bukatu na daban kamar yanci mallakar bindiga cikin jinin maganin rigakafi cikin jinin gwamnati amma kuma suna nuna kauna ga gwamnatin Trump wanda ke amfani da wannan damar domin shirya bukatu daga ƙarshe kasar Turkiya ta fara sassauta dokokin hana zirga zirgar yaki da COVID-19 cikin gwamnati ke cewa ta yi nasarar dakile cutar yayin da adadin kamuwa da cutar da kuma mace-macen ke ƙara yin ƙasa akwai damuwar cewa ana garaje wurin sassauta matakan gwamnati ta baiwa yara kasa da shekaru 14 darta waje na sa'o'i 4 a nan Laraba a wani bangare na sassauta matakan dakile cutar gwamnatin ta kuma baiwa manyan mutane masu shekaru 65 daman bari gidajensu na sa'o'i 4 a ranar Lahadi a ƙarshen watan Mayu ne za a dauke matakan yaki da cutar kwata-kwata bayan tsarin da aka yi wa yara da tsofaffin gwamnatin ta ce gane mace-macen coronavirus a duk ranar Allah yayi kasa da rabin adadi lokaci ya kai da ya kamata sassauta matakan yaki da cutar sai dai ganin shinkosun jama'a a cikin Istanbul ya sa gwamnati tana da shiri akan yin sake ga da ta jaddada muhimmancin nisan tana
labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye da na sashi Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC ga labaran duniya bari mu jigar hoton mu na gaba a wani taron karawa juna da aka gudanar dan kara waya da kan yan jarida akan bukatun ki akwai a wannan lokaci na annobar coronavirus ne da ya kamata su gudanar da aikin su wajen bada labarai da su dace kara da kushe duk wasu kafofi dan yada labarai na kanzan kurege wasu kungiyoyi masu zaman kansu ne suka yi wannan kiran da babban murya Sule Mummuni Barma ya halarci taron ga kuma rahoton da ya hada mana
zaman zulumin da annobar cutar coronavirus ta haddasa a kasashen duniya wani yanayi ne da ke bukatar katsantsan a wajen yan jarida don kaucewa yada bayanan da ka iya haifar da rudani a kawunan jama'a musamman a wannan lokaci na kafan sada zumunta da likenan kungiyar Rashid da ta kwararta ta kasa da kasa Oxfam suka tsara wani tsagacin kundi domin tunatar da manema labarai su muhimman ka'idodin aiki kamar yadda shugaban Rashid Usman Dambashi ya bayyana mana
to a yau da yake akwai wannan za ta shigo ido sun koma wajen yan jarida ya kamata ai to sai zamantocin wannan labarin dawo akwai wasu ba labari mai kyau akwai wasu kuma sa labarin ya sa rudani a cikin duniya baya tun an karuka cikin yanayin gizo an karba abin sai ran kwashi ya kamata a ce mun tsaya mun yi aikin da professionalism da kwarewa abin da kai gai ka san duk sa akwai duka da hudu ga abin da mata gai a kawai jarida ko a kawai yanar gizo ga abin da kamata ba a gai ina zan mu samu labaru yayi kamata samu labarin nan yayi kamata mu yi ne shi wani unhuwani labarin nan gare shi tasiri zai samu a gurin talakawa
an dai baje wannan di a wani taron da ya hada jami'an hukumar tace labarai da masanan doka daga ma'aikatar shari'a da yan jarida madam Mai Abarshi yar jarida ce daga wani gidan radio mai zaman kansa
tunda wannan annoba ta zo kamar yanda muke ji muke gani ma kafofin sadarwa zuwa ma asibitin sun tare sun dena dalili da korko kafofin yada labarai sun ruda sun tsora su bisa kan wannan annoba shi abu ne wanda yana da matakan da za ka iya ka kiyaye kanka da ita kuma ka kare wani daga kamuwa da ita kenan dai a bangare na wallahi ina jinjina munin kokari nasu kuma abun a yaba musu ne
dokokin aikin watsa labarai a jamhuriyar Nijar sun tanadi wasu matakai da ke da yan kasa yanci samun bayanai daga jami'an kasar a hukunce to sai dai da lama yan jarida na wasa da wannan dama
doka ta ce dan jarida mai buda wannan uku ne kafin tabbatar da report ka amma wani ba jarida sai ka daga sati biyu har wata uku to di ba gari in wannan darasha da ka ba dan jarida a zaman ne har gobe duk labarin da ka shi ake kai shi da bai mutu ina kaji wannan labarin dan ba kaji ba kuttele to wata harka wannan abu kinan ya kai da mutuncin da aka ba mu yan jarida ku duka masarka quotation kin ya kamata mu tsaya da wannan darasha da aka ba mu rike ta
bayan ya mai masu ruwa da tsaki a wannan aiki na dakarwa da tunatarwa za su zagaye jihohin Maradi Zandar da Tawa domin gabatar da wannan kungiya ga yan jarida a matsayin wani makamin aiki Sule Mummuni Barma murya Amurka daga Mai a jamhuriyar Nijar
masu sauraro kada dai kuma tashar shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma ga shirinmu a gaba
jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan duniyar Amurka na wannan mako Shirin duniyar Amurka a wannan kan ya yi cikus ne da wani ba'amurke dan asalin Najeriya wanda ya fure kuma shahara a fannin zane-zane musamman ma a cikin bango wanda ake kira Mural a Turanci sai ku biyo mu a cikin wannan shirin kun jin ko ne wannan dan Najeriya sunana Mahmud Lalo sashen Hausa na murya Amurka kuka lalo daga nan birnin Washington ke gudumar Colombia
As an illustrator, there's always a narrative behind everything. And I grew up in Nigeria, and we have this thing called Ekonge, which is like...
A matsayin na zani, akwai da wasu akwai labari a cikin abin da nake zanawa. Na girma ne a Nigeria. Muna da lokaci a garinmu da ake wani tatsuniya inda mukan taru. Sai ka ji mai da labarin ya ce ga tana ga tanku, mu kuma sai mu ci zo mu ji ta. Wannan lokaci na tatsuniya shi yasa na samu wannan hikimar fitar da wani abu daga tatsuniyar da na ji. Sunan Ineka Odufia. Sanata ake yin zane kuma ni zanen birnin Washington DC ne.
My name is Ineka Odufia and I am a painter and illustrator here in Washington DC. As a child, parents pushed a lot of color.
A lokacin muna yara, mahaifinmu yakan siya mana littafan yin zane domin mu riƙa koyon yadda ake zane. A zo Amurka ne a shekarar 1999 inda na rungumi sana'ar yin zane.
So I came here in 99 where I pursued art, painting, illustration as a career.
Akwai wani fitaccen gidancin abinci da ake kira Ben's Chili Bowl da ke nan Washington, wanda ke da ɗumbin tarihi domin duk da irin tarzoma da aka fuskanta a lokacin wani bore da aka yi shekarar 1958 ba abin da ya faru da wurin. Kuma jikin bangon gidan cin abinci a maiwa Odufia kwantarayin zana hotunan wasu fitattun mutane.
Ben's Chili Bowl has been around since 1958.
Tun shekarar 1958 aka buɗe gidan cin abinci na Ben's Chili Bowl. Waje ne kuma mai ɗumbin tarihi a nan Washington DC. Wannan wuri ya tsira ga boran da aka yi a wannan lokacin. Saboda haka abin alfahari ne a cikin nake wannan zanen. Mun haɗa kai ne tare da hukumar da ke kula da wuraren zane-zane na tarihi a nan Washington. Da wurin cin abincin baseball da kuma kala muka kirkiro wannan zanen. Vida Ali ya ce mai kula da Ben's Chili Bowl. A shekarun baya Odufia ya taɓa yin zane a jikin bangon wannan gidan cin abinci. Shirin da ke ɗaukar nauyin yin zane a nan DC ya kan taro waɗanda ke sha'awar yin zane domin tantance su. Sai suka sake turo mana shi kuma mun ji daɗi domin Odufia yana da basira sosai.
I have 60 people on the wall.
Mutane 16 nake zanawa kuma wurin cin abinci na Ben's Chili Bowl ne ya saka wata gasa ta zama waɗanda za a yi zanen su a cikin wannan bangon. Baya ga haka zanen ya nuna irin fashen da baƙaƙen fata suka yi cikin shekaru da dama. Akwai wani wanda ba Amurki ne ɗan asalin Najeriya. Zan da cewa ni ma ɗan Najeriya ne ba Amurki. Akwai ya ɗiya ce ina yin wannan zanen. Hakan tamkar ina wakiltar al'umma ta ne da kuma mutanen ƙasa na.
It's such a relief to paint to represent my people and the people here.
Margaret Stevenson ta zo wucewa ta kan U Street titin da ke dauke da gidajen abinci. Sai ta tana kallon Odufia yana wannan zane, har ta ciro wayarta tana daukan hoto. An faɗa mana abin da ya hankalinta.
What really struck me most about the mural is the fact.
Abin da ya fi jan hankalina a wannan zane shine yadda aka kawo mutanen da suka gace mu da kuma na yanzu. Idan ka lura akwai Harry Truman. Sannan a wannan zamanin kuma akwai dan waka Prince da Michelle da Barack Obama. Kuma idan ka duba da kyau, da ce babu mutane irin su Tubman waɗanda suka yi fafutukan neman inci da waɗanda suke wannan zamanin da ba su samu ɗaukaka ba.
We have people in the positions that they are.
The biggest challenge is when it comes to portrait.
Babban kalubalen yin zane shi ne fitar da su mutane kamar yadda suke. Saboda dole ne ni da director da suke tsara mun zane-zane mu yi nazarin akalla hotuna 100 na kowane mutum da zamu zana. Mia Duval ita ce abokiyar aikin Odufia. Sannan ita ce take ba da umarni kan da zanen zai bayyana.
This is in the community. So we have to consider a lot.
Wannan abu ne da ya shafi jama'a saboda haka ya zama dole mu duba abubuwa da dama domin ba burinmu bane kadai muke so mu cimma. Sai mun yi akari da shin mutum zai yi nam da aikin mu.
Will they like it?
The ultimate goal is to eventually
buri na shine ƙara ƙwarewa sosai ta yadda zan kai basira ta zuwa gidan Najeriya. Saboda Najeriya ƙasa ce da cancanci duk wani abu mai kyau. A rayuwata ban taɓa tunanin zan yi wannan aikin a matsayin sana'a ba. Saboda haka babbar shawara da zan ba matasa ita ce su bi hanyar da ta dace a duk inda za su yi. Idan ku hawo matashi zai ga wannan aikin nake yi. Har abin kuɗaitar da shi to ni da ganin buƙatar ta ta biya.
Say I want to do what that guy is doing. I think my work is done.
Masauro da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako sai kuma wani karo idan Allah ya kai mu. yanzu amadadin Karina Tudri wacce ta taimaka wajen kawo muku wannan shiri da kuma June Latest Version da ta hada shi ni Mahmud Lalo nake cewa mutara a wani mako idan Allah ya kai mu
daidai wannan lokaci za ka muku kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar sakon email
Sakon na farko ya fito daga Husaini Mika dan masanar Jau ya ce salamu biyu Hausa fata na gari Lamiri Allah ya sa gane wanda shugaban Muhammadu Buhari yayi da manyan hafsoshin sojin kasar mu Najeriya kan lalubo hanyoyin kawo ƙarshen matsalar tsaro a ƙasa kwalliya ta ga biyan kuɗin soso da sabulu domin an dade ana shekaruwa amma ƙasa na shanyewa sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga mai yadi Alhaji Bukar Gursuma da Masak da jihar Borno ya ce salamu sashen Hausa na Amerika ya ce dan Allah kuma ne dama ne wani tsokaci a shekarun baya arewacin Najeriya shugabanni ba su da abun yi wanda ya wuce koyar da karatun Alkur'ani mai girma amma sai dai muka ga kusan shugabanni yanzu suna kokarin haramta almajiranci da bara arewacin Najeriya musamman a dalilin zuwan wannan cuta ta coronavirus amma ba mu ga wani yunkuri da suka na daukar mataki akan garuwai da jajin karuwai ba sai kuma sabu daga Garba na Halli Kamba yace muna kira ga gwamnatin Najeriya da masu hannu da shuni tallafa ga jeyu da masu karfi a Najeriya ganin yadda talauci ke cin karansu babbaka a Najeriya sai kuma sabu mu na gaba fito daga Lawal Sani na Kawu Daura yace salamu alaikum Amerika yace a daidai na lokacin da muke ban kwana da wata dan al'ummar musulmi kada ku manta yayi wa kasar mu Najeriya addu'ar samun zaman lafiya mai dorewa tare da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen cutar corona da sauran cutukan zamani amin summa amin sai kuma sakon mu na ƙarshe ya fito daga kaka mai yadi Alhaji Bukar Gusuma da Masak da jihar Borno yace sashen Hausa na Murya Amurka dan Allah ku bani dama na taya Professor Ibrahim Gambari murna bisa samun amin shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin Najeriya
Baga wasiƙunku sai nasiha albarkacin wannan wata na Ramadana.
Muhammad Sani Muhammad da ke kada Lagos.
An zauna Najeriya nan ba ciwon COVID-19 ko daya wadan ya tare ya shigo Lagos. To da da gane ga shi nan a Lagos aka rike shi. Sai a kama duk wata iyaka a rufe. Kar a shigo. Daga mutum ɗayan nan ne fa yanzu ake kira ake ambata mana 2000 ko 3000 cewa sun kawo. Daga waje yake sannan ina kira ga waɗanda suke kaman kalmomi na izgilci ai ciwon mana manya ne ai ciwon gwamnoni ne ai ciwon masu kuɗi ne ciwon kaza ne wannan ma bai dace ba idan kai wani izgili in Allah ya ga dama sai ya jarabe ka to ba abin da zai faru ga wani ka masa izgilanci ba ce an gane haka sai a ce kawai Allah ya sauke Allah ya yi shi ne babban abu sannan sauran musulmai ko ina a duniya su sai in ma wannan abun ne aka rubuta sanadin tafiyar jama'a da yawa wanda duk ya mutu da imaninsa akan wannan fayyanci shahada to shahada wanda kuma aka kare shi shi ko sai ya gode wa Allah ya kare shi da to da ka babu dan adam da yake da wayo ko dabarar da ita ce kadai za ta kare shi la haula wala quwwata illa billah ba mu da wayo ba mu da dabara ba mu da tsini ko dabara saboda Allah ya yi kuna roƙon mu da kusa sarki ya yi mana kuma karatu ne zuwa ƙarshe Allah ya zauna da Najeriya lafiya ya kare su daga wannan cututtuka Allah madaukakin sarki ya kare dukkan musulman duniya duk inda suke Allah ya kare kuma dukkan kasashen duniya duk inda suke Allah ya kare mu ya fitar da mu daga cikin wannan kaini Allah sa abin da zai biyo baya ga mun alƙalai
a yanzu kuma mun zo ga shirin mu na ƙarshe labaran duniya a takaice
yanzu a yau juma'a adadin mutanen da suka kamu da covid-19 sun kusa miliyan 4.5 kana waɗanda suka mutu sun haura 300,000 jami'ai a kasar Philippines sun nuna damuwa matuƙa cewa za a samu bazuwar coronavirus mai muni a kasar a daidai wannan lokacin da dubban mutane da suke tsugune a wata cibiyar da ake tsugunar da mutane da ake ɗauko su a wurare da ke a tsibirin Luzon mazauna tsibirin da sun fita cikin dokar hana zirga-zirga a latilas yayin da mahaukaciyar guguwar typhoon Fong Fong ta tasar ma tsibirin da ruwa kamar da bakin kwariya da iska mai karfi kusan kowace kasa a duniya ta dandane mummunar koma bayan tattalin arziki sakamakon annobar coronavirus, amma wasu kasashen sun yi gwamma da wasu wurin rage tasirin da cutar ta yi akan ayyuka da ma'aikata. Kasashen da suka ci gaba da suka yi hubasa wurin dakile bazuwar cutar suna samun sauran matsalolin tattalin arziki, yayin da kasashe masu tasowa suka gaza samun kudaden da za su kare masu rauni da kan hadarin kamuwa da cutar. Kasashe kamar Korea Kudu da Singapore da Vietnam su ne misali na kasashe da suka yi hubasa tun da fari kana suka yi nasarar dakile coronavirus ta hanyar rufe ayyuka su kai gwaje-gwaje na gama gari, kana suka bibiyi mutane da suka yi hulɗa da waɗanda suka harbu da cutar. A sakamakon haka ne masana tattalin arziki suka ce waɗannan kasashen sun yi gagarumin nasara wajen sake buɗe ayyuka. A hali da ake ciki kuma Amurka ta faɗa a Juma'a cewa ta yi nazari kuma ta gano kungiyar ISIS tana da hannu a munanan harhare akan asibitin karɓar haihuwa da wurin makoki a farkon wannan mako a Afghanistan.
Masu sauraro da takaitattun labaran za mu da sa'aya a cikin shirin namu, sai kuma idan Allah ya kai mu zuwa anjima kaɗan cikin shirinmu na ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu kuma bari mu miƙa ta'aziyyar sashen Hausa zuwa ga 'yan uwa da iyalan Alhaji Lawali Dalhatu da ke unguwar tashar mota cikin garin Gusau, wanda Allah ya marasuwa da safiyar yau Juma'a. Da fatar Allah ya mishi rahama ya kyautata makwancinsa, su kuma iyalansa Allah ya ba su haƙurin rashi. Godiya ta musamman ga abokin aikin nawa Baba Yakubu Makeri da ya tani gabatar da shirin, sai wanda ta haɗa mana sautin shirin Julie Lazarus Ration. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan a sha ruwa lafiya. Masu sauraro kada dai ku yi sa, yanzu kuma sai shirinmu na yau da gobe.